sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi Hashim Gumel. Tare nake da Zainab Babaji da sauran abokan aiki da sake da muku a wani shirin na daren rana Asabar 1 ga watan Yuli shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa Amurka ta jagoranci wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin yankin Sahel da neman hanyar murƙushe 'yan ta'adda. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sana'a musulcin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Zainab Babaji. Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kaiwa Russia na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a bangaren Russia. Shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar General Mark Milley ya shaidawa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani bangare ne na yanayin yaki. Milley ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa kasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango da ma wasu jiragen yakinta na F-16. Ya ce waɗannan abubuwa suna kan tebur, babu wani yanke shawara a yanzu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta a jiya Juma'a cewa ba yi wa wasu sabbin jiragen ruwa rajista tun ranar 26 ga watan Yuni a ƙarƙashin yarjejeniyar bada damar fitar da hatsi daga tekun Black Sea lafiya daga Ukraine. Muna kira ga ɓangarorin da su dage wajen ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar yadda ya kamata ba tare da ɓata lokaci ba, in ji kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq da ya shaida wa manema labarai. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru 17 da 'yan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru 17 a garinsu na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar, jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. An kona gine-gine da ababen hawa tare da kwashe kayayyaki a shaguna a Tarzoma da Tabazo a fadin kasar, ciki har da biranen Marseille da Lyon da Toulouse da Strasbourg da Lille. Kimanin 'yan sanda 45,000 ne aka baza a duk fadin kasar domin shawo kan tashe-tashen hankulan da 'yan sanda suka yi na harbin Nahel. An ɗauki hotunan harbin nasa a bidiyo. Kusan mutane 50 ne aka kashe a ranar Juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu a wata tangardar motoci da kananan motocin bus da babura da sauran manyan motoci a birnin Londiani. Zuciyata ta ɓaci, in ji gwamnan lardin Keriko Eric Mutai da ya wallafa a shafinsa na Facebook. Kungiyar agaji ta Red Cross ta Kenya ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Faransa cewa ruwan sama kamar da bakin kwarya ne ke kawo cikas ga aikin ceto. Shugaban Kenya William Ruto ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa kasar ta yi jimami tare da iyalan da suka rasa 'yan uwansu a wani mummunan hadarin mota da ya auku a Londiani. Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke ƙara faɗaɗa ma'anar leƙen asiri a ƙasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar ɗin da ta gabata, inda ta baiwa birnin Beijing ƙarin ƙarfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta ɗauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka, manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullin da aka yi kan dokar hana leƙen asiri ta Beijing ba ta da tushe, kuma za ta bai wa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe. An fitar da asalin dokar ne don jin tsokacin jama'a a watan Disamban shekara ta 2022, yayin da babbar hukumar Majalisar Dokokin Ƙasar Sin ta amince da bitar dokar a cikin watan Afrilu. Tuni dai dokar ƙasar Sin ta zartar da hukunci mai tsauri kan waɗanda ake zargi da aikata laifin leƙen asiri tun daga zaman gidan yari zuwa kisa a wasu muggan laifuka. Dubban ɗaruruwan alhazai musulmi ne suka bi sahun annabawa a ƙarƙashin rana mai tsananin zafi yayin da masu aikin tsaftacewa a cikin riguna masu kalar lemo suka fita da jakunkuna don tattara kwalaban ruwa da aka jefar. Dubun dubatar masu tsaftace muhalli, jami'an tsaro, likitoci da sauransu ne suka taimaka domin gudanar da aikin hajjin shekara-shekara ga mahajjata miliyan 1,800 daga sassan duniya. A ranar Juma'a ne za a kammala aikin hajjin, inda daga nan ne ma'aikatan za su fara gagarumin aikin tsaftace muhalli na tsawon mako guda. Aikin tsaftace muhallin ya kasance hanya ta samun kuɗin shiga ga masu tsaftacewa waɗanda ke zama bakin haure. Amma a wannan shekara an yi fama sosai musamman saboda yanayi na zafi da ya kai ma'aunin Celsius 45 wanda ke kusan digiri 130 na Fahrenheit. Ƙungiyar kimiyya da ilimi da al'adu na Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO ta amince da sake shigar da ƙasar Amurka a matsayin mamba. Hukumar UNESCO ta kada kuri'a 132-10 a ranar Juma'a don amincewa da shawarar Amurka na komawa hukumar da ke birnin Paris. Kasancewar Amurka za ta zama a hukumce da zarar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ko kuma wanda aka zaba ya karbi gayyatar a hukumce, a cewar jami'an gwamnatin Biden. A farkon watan Yuni ne gwamnatin Biden ta ba da sanarwa cewa za ta nemi komawa cikin kungiyar, musamman saboda ta damu da cewa China na cike gibin da rashin kasancewar Amurka a kungiyar. Hukumar UNESCO mai mambobi 193 tana taka muhimmiyar rawa wajen kafa ka'idojin ƙasa da ƙasa, musamman na ilimin tsaro da ilimin fasaha a duniya.
Zainab Babaji kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka. Madalla. Amurka ta bayyana cewa yankin Sahel na bukatar kwararrun dakarun soja domin tunkarar barazanar ta'addanci da yankin ke fama da shi. Komandan dakarun sojan Amurka a kudancin Turai da ma Afirka, Major Tad Westman, ne ya bayyana haka yayin wani taron kawo ƙarshen atisayen sojojin nahiyar Afirka, wato Africa Line Exercise, da aka kammala a ƙasashen Ghana da Morocco. Wakilin Hamza Adam daga Kumasi na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan na ɗaya daga cikin atisayen gamayyar dakarun sojan Amurka da wasu ƙasashen nahiyar Afirka da aka gudanar a yankin Daboya na arewa mai nisan ƙasar Ghana. Atisayen mai suna Africa Lion Exercise ƙarƙashin jagorancin Amurka ya maida hankali wajen ƙarfafa halakar dakarun ƙasashen nahiyar tare da na Amurka a ƙoƙarin da suke yi wajen tunkarar 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi. Yayin jawabinsa ƙarƙashin taron kawo ƙarshen atisayen, komandan dakarun sojan Amurka a kudancin Turai da ma nahiyar Afirka, Major General Todd Westmont, ya ce nahiyar Afirka na fama da matsalolin rikici, abinda ya haifar da kai ɗauki tare da matakin shiga tsakani. A don haka kasashe musamman a yankin Sahel na bukatan kwararrun dakarun soja da za su tunkari 'yan ta'adda a yankin. Ya ce ginshiƙin wannan atisaye shi ne aiki tare, kuma a Ghana atisayen ya kunshi shirye-shiryen gudanarwa da dabarun yaki da matakan kula da marasa lafiya da ba da agaji ga farar hula da masoja. A duniyarmu yau babu wata ƙasa da za ta iya tunkarar matsalan tsaro ita kadai ba shi da taimako. A don haka atisayen Africa Lion ya tabbatar ba da wata shakka ba cewa lalle haɗin kanmu ya ƙara mana ƙarfi.
Security in Africa.
A nasa ɓangare, ɗaya daga cikin shugabannin dakarun soja ta ƙasar Ghana, Major General Thomas Opon-Pepra, ya ce akwai muhimmanci sosai da a samu haɗin kai tsakanin ƙasashen, sabida shi ne hanya ɗaya tilo da zai taimaka wajen tunkarar barazanan tsaro a yankin. A don haka atisayen Africa Lion Exercise da Amurka ta jagoranta ɗin nan na da muhimmanci sosai kuma zai dawwama.
Habo come to stay.
Ko shin wannan atisayen zai iya ba da gudunmuwa wajen dakile ita matsalan tsaro da ke addaban yankin Sahel? Wannan ne tambaya da na yi ma ɗaya daga cikin masharhanta bisa harkar tsaro a jamhuriyar Nijar, wato ɗaya daga cikin ƙasashen da ke fama da wannan matsala, Abdulrahman Alka, inda yake cewa wannan atisayen ya yi daidai, amma kuwa ba matakin soja kaɗai ne zai zai iya dakile wannan matsala ba.
Musayar bayanai tsakanin su kasashen Afirka ko na yankin Sahel da wasu kasashe wanda suke da na'urori ko na hangon nesa ko na kwarmata bayanai yana da muhimmanci. Bayan shi abin da ya kamata kasashen su sani kuma ayi aiki da shi, matsalar ba ta aikin soji bace kawai. Magana ta tattalin arziki, magana ta ilmantarwa, magana ta cikakken jagoranci, magana ta cikakkiyar shari'a wadda ba ta masu ƙarfi bace, wadda da mai ƙarfi da mai rauni a gaban shari'a matakin su guda. Wannan su ne muhimman abubuwan da ya kamata a sa gaba kuma suna iya taimakawa kwarai.
Shi ko mai sharhi kan harkan tsaro a Ghana, Ambassador Lieutenant Colonel Umar Sanda, ya ce a yanzu babu wani abin da zai rinjaye 'yan ta'adda fashe ƙwararrun sojoji. A don haka shawarar Amurka na da muhimmanci kan matakan da ake ɗauka.
Masu ta'addanci halbe-halbe da kashe-kashe su zai yi yawa, kuma ba abin da zai magance wannan. Sai sojojinmu na West Africa sun fi su ilimi da iyawa. To wannan nan inda Amurka za su sa muna hannu, kamar ma tun da ma sun fara sun saba, suna zuwa nan ga ana motsa jiki da su, training program ana kawo muna sabobin fikira kamar waɗannan abubuwa. Don shi wannan fadi won zai da inganta military West Africa ko dai Africa.
Sojoji fiye da 8,000 a kasashe 18 a nahiyar Afirka ne suka shiga cikin wannan atisayen. Yankin Sahel na ci gaba da fuskantar barazanar tsaro sakamakon sanantar har-harin mayaka masu ikirarin jihadi. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a shirin mu ta VOA Africa a kan mita 22.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma shafukan sada zumunta na Facebook, Twitter da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin wasu masu sauraron mu da suka hada da Sani Ɗankani da Balarano, masu son jin tarihin sarkin Kano na farko. To idan masu tambayar na saurare, ga wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da amsoshin da ya samo daga masanin tarihin masarautu Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda Mahmud ya fara da tambayar sa kamar haka.
Malam Ibrahim Ado Kurawa, wane ne sarkin Kano na farko?
To alhamdulillahi, sarkin Kano na farko shine Bagauda, kuma kamar yanda yazo a cikin littafin tarihi sai hai shine wanda ya hada duk kabilu na Kano ya kafa daula, wato ya fara zama sarki. Da can suna da wanda wansu, wasu na bauta abubuwansu na maguza, wasu manoma ne, wasu makera ne da sauransu, amma shi hada kan wannan kabilin gaba daya a dunkule aka kafa hukuma daya. Kuma shekara 1999 haka da yazo a cikin littafin nan tarihi na Kano, Tarikh Arbab Kano, wanda Turawa suke cewa Kano Chronicles, da kuma waƙar Bagauda, da kuma littafin da aka yi akan jihadin Shehu Dan Fodio, shi ma duk ya lissafa sarakunan Kano.
Kenan za a iya cewa gabanin shi Bagauda babu wata wani abu mai kama da masarauta ko sarki a Kano?
Babu, sai dai kowa yana daban-daban. Shi ne ya haɗa kan duk kabilu ya kafa sarautar Kano. To tun wannan lokaci Kano take ƙasa ɗaya.
Wato take da masarauta?
Yawa, take da masarauta. Sarkin Kano shi ne har tun daga Bagauda har zuwa wannan sarki namu na yanzu.
To shi lokacin da shi Bagauda ya kirkiri masarautar Kano, daga lokacin da ya kirkire ta zuwa lokacin da watakila wa'adin sa ya zo ƙarshe, shekara nawa akai?
Ya shekara kusan 60
yana kan sarautar Kano,
yana kan mulkin Kano, ya fi shekara dai 50. To ma daga baya duk 'ya'yansa ne, kamar yanda yake a jere, duk 'ya'yansa ne suke yin sarauta Kano, amma an bambanta an ce da daular rumfa da daular kutumba kuma kaga da daular sulluba a cikin tsarin nan da uba daga uba zuwa da haka suka ta yi har lokacin da aka yi jihadin shi dan fodiyo sirrin Kano Sulemani ya yi sarki kuma a cikin jerin sarakunan Kano shine kadai yanke abun bai dorewa kaga daga Dabo zuwa yau shekara 200 duk zuri'ar Dabo ce
wai shi lokacin da Bagauda ya kirkiri sarautar Kano din nan akwai tarihi abin da ya nuna yasa ya karfafa marguya ko ya markaimi yaga cewa watakila baraya mai da wannan lardi na Kano ya samu sarauta har ai wani tsarin mulki
ai ka san idan ka duba tarihin dan adam mutane suna faruwa ne yan kadan kamar usra wato gida daga nan kuma su zama unguwa daga nan su zama kauye karami daga nan su zama gari to shi Bagauda abin da ya rinka yi duk annan kanana kananan abubuwa kanana kananan garuruwa ya hade su gaba daya aka samu kasar Kano wanda yake ta fara daga kasar Katsina ta dangana da kasar Bauchi duk wannan kasar Kano ce kuma duk a gagashin Bagauda take sun zo duk sun masa cafa a lokaci daban-daban kuma ba lokaci guda ba mutane sun yi rigima a yake su a shigo da su wasu su bijire wasu su tafi
yawa dama magana da nake so in tambaya kenan tunda ya kirkiri wannan masarauta tana yar karama ya dinga fadada ta a hankali an yi yaki ne misali ko kuma a ruwan sanyi kawai ya dinga haɗe ta tun daga Katsina har kasar Azare
an yi akwai inda za a yi yaki akwai inda kuma mutanen ma za su kawo kansu akwai kuma inda an sun shigo daga baya su fita tunda ka san yanayi ne wanda yake ba irin na wannan zamanin da muke ciki ba babu abubuwan sadarwa kuma duk wasu abubuwa ne wanda yake masana tarihi suka rinka fitarwa suka hade da kuma ba abu ne wanda yake ya faru a lokaci guda ba kuma za ka ga wannan sarakunan da suke tun daga Bagauda har zuwa Alwali kowa da irin salon mulkin sa
kare da kai bakwai sai kallo
Salmi na Sokoto mai ado mai makamanyin yaki Salmi na Sokoto mai ado mai makamanyin yaki
da sanacin musulmi na Sokoto mai ado mai makamin daji sanacin musulmi na Sokoto mai ado mai makamin daji e kai suwa ga babban dutse e kariyar su bai su kawo mai ne sanacin musulmi na Sokoto mai ado mai makamin
yawa dama a wannan gaba ma na nake so in tambaye ka cewa yadda muke ganin salon sarautar Kano din nan da rabe-raben mukamanta ko sarautinta da sauransu dama ce shi Bagauda haka ya kirkiro ta ko kuma a an samu sauye-sauye daga baya
ai an samu shi shigo da abubuwa lokaci daban-daban daga kansa ƴaƴansa zuwa rumfa zuwa alwali kutumbi zuwa kisoki duk kowane sarki za ga yana shigo da abubuwa amma a tsarin sarauta da hakimai na Kano kashi uku ne za mu iya cewa asalin su akwai asalin sarautun Hausawa akwai asalin sarautu da suka zo daga Borno akwai asalin sarautu da suke na Larabawa misali duk sarautar da kaji an ce dan to ta Hausawa ce
misali dan Amar
yawa misali na farko dan Isa ka gani dan Darma dan kududdufi dan akasan dan goruba dan da du anan su ne sarautu na farko da aka fara yi a Kano kuma waɗanda aka samu su wannan sarautun mutanen da suka zo tare da Bagauda ne wato ƴan fadar Bagauda ne bayan su mutu tun da ƴaƴan Bagauda sun zama saraki sun zama sarki sai su ci to kai kuma kai dan Isa dan Isa misali
kagaji
mahaifi ya zama dan a wurin dan a cikin fadar sarki to akwai sarautun dan da suka zo daga baya kamar dan iya kamar dan lawan kaga wannan sai daga baya aka yi su amma kaga su mu asalin su na Hausawa ne akwai kuma sarautu wanda yake asalin su na barewari ne kamar Galadima kamar Ciroma to su ma sun shigo daga baya amma kaji an ce dan an ce sarkin kaza to duk sarauta Hausawa ce misali sarkin dawaki misali sarkin shanu misali sarkin jarmai misali sarkin bai duk wannan sarautu ne na Hausawa asalin su na Kano ne da su da dan amma kaji an ce Galadima Ciroma wannan na bare-bare in kaji an ce waziri walima tawalle wannan larabci ne to haka sarautun Kano suke
wai shekara 2000 din nan da shi Bagauda ya kafa sarautar Kano a lokacin ma ya raba misali hakimai irin waɗanda muke gani kamar a ce akwai hakimi a gari kaza hakimi gari kaza da sauransu
eh to ai kaji yanda na gaya ma misali yanzu waɗannan da suka zama saraki su ƴaƴan sarauta ne saboda suna da martaba kamar dan Isa misali saboda Isa da yazo tare da Bagauda saboda aka dansa sai aka sashi a fada ake ce ma dan Isa kaga wannan lokaci yazo aka zo aka nada ma dawaki saboda yaki aka yi makama saboda yaki Galadima aka ro daga Borno aka yi Ciroma to kaga duk a tafiya ake sannan Muhammadu Ramfa yazo yayi tara ta Kano kisoki shi kuma ya rinka ƙara sarautu wani ma yazo yayi dan iya saboda dan uwansa dan da suke uwa daya shi kuma yana sarki saboda kaga abubuwa ne suke ci gaba ba wai a lokaci guda yau abu guda ya zo ya tsara mulki na cewa ga yanda za a yi sarauta ba
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan tambayar yanzu a madadin wanda ya hada mana sautin Salaman Abu da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya
a gaida Malam Ibrahim kafin mu karkare shirin
wasanni a takaice
Cristiano Ronaldo ya kwadatawa tsohon kocinsa zuwa Al Nassr. Kocin nan ɗan ƙasar Portugal, Luis Castro, zai bar ƙungiyar Botafogo ta ƙasar Brazil zuwa Al Nassr ta ƙasar Saudiya, inda zai haɗe da ɗan wasansa na gaba na ƙasar Portugal, Cristiano Ronaldo. Castro, mai shekaru 61, ya amince da karɓar wannan aikin mai gwaɓi ta horar da ƙungiyar Al Nassr, wadda Cristiano Ronaldo ne kaftin ɗinta. Sabon kocin kocin Inter Miami Gerardo Tata Martino ya ce da shida Lion Messi da Sigio ba su shiga gasar MLS ta Amurka don kawai su huta ba. A ranar Larabar da ta gabata aka sanar da Martino a matsayin sabon kocin Inter Miami inda zai hadu da Messi da kuma Busquets wanda ya taba horarwa a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Manchester United za ta sayi Mount akan pound miliyan 55. Manchester United ta amince da biyan pound miliyan 55 akan dan wasan tsakiya na Chelsea Mason Mount akan kwantiragin shekaru 5. Wani masoyi ya baiwa niyamar daukacin dukkanin dukiyarsa kyauta. Ba kowa bane dai zai iya cewa idan ya mutu dukkanin abinda ya mallaka a baiwa wani attajirin dan kwallo ba, amma wani masoyin dan kwallon kafa ya aikata haka ne a matsayin shi yace baya son gwamnati ko danginsa su ci gadon sa. Manchester United na son sayan dan wasan gaba Porto Mahit Rami dan Iran mai shekaru 30 tini tsohuwar lamba 1 zata koma wasa a US Open bayan murabus. Tsohuwar lamba 1 a wasan kwallon tennis Caroline Wozniacki zata dawo fagen wasa shekaru 3 bayan ta yi ritaya, kuma ta yi amana da cewa zata iya lashe kofin gasar US Open. Arsenal ta amince da biyan fam miliyan 105 don dauko Declan Rice. Arsenal ta amince da biyan kudi har fam miliyan 105 don sayan dan wasan tsakiya na tawagar kwallon kafar Ingila da West Ham Declan Rice. Sai mun kawo manyan yan wasa muddin muna son lashe Premier Ingila Arteta. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Mikel Arteta ya amince cewa muddin kungiyar na son lashe gasar Premier Ingila to dolenta ta nemo manyan yan wasa. Arsenal ta taka rawan gani a kakar wasar da ta gabata, har ma da dama ke ganin watakila ta lashe gasar a karon farko cikin kusannin shekaru 20. Sai dai hakarta bata cimma ruwa ba bayan ganin da Manchester City ta yi mata kwaf daya. Ana dabda karkare kakar. Manchester United na tsaka mai wuya akan gola Ironka na Aston Villa. A dangane da haka ne ma United ta bukaci David De Gea wanda kwantiragin sa ya kare ba tare da jimawa ba a Old Trafford da kada ya tafi wata kungiya ko da za su kasa samun wanda zai maye gurbin sa a iya kudin da suke da shi a kasafin su. Haka kuma Chelsea ta kusa cimma yarjejeniya da Inter Milan ta barin Romelu Lukaku ya koma kan dindindin daga aro. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici.
Kasar Amurka na da yakinin cewa hare-haren da Ukraine ke kaiwa Rasha na samun ci gaba duk da rashin tsagaitawa a ɓangaren Rasha. Shugaban hafsan hafsoshin sojin kasar Janar Mark Milley ya shaidawa masu sauraro a birnin Washington ranar Juma'a cewa jinkirin ci gaban Ukraine wani ɓangare ne na yanayin yaƙi. Milley ya kuma ce Amurka na tunanin baiwa kasar Ukraine wasu harsasai masu linzami da makamai masu linzami masu cin dogon zango. Rikici ya barke a kasar Faransa a daren jiya Juma'a a lokacin da 'yan uwa da abokan arziki ke shirin binne matashi mai shekaru 17 da 'yan sanda suka kashe shi da ya haifar da tashin hankali na kwanaki. A yau Asabar ne aka shirya jana'izar Nahel mai shekaru 17 a garin su na Nantea. Da sanyin safiyar yau Asabar jami'an kashe gobara a Nantea sun kashe gobarar da masu zanga-zangar suka kunna. Kusan mutane 50 ne aka kashe a ranar Juma'a a lokacin da wata babbar mota ta kutsa cikin motoci a yammacin Kenya. 'Yan sandan yankin sun ce da yammacin jiya Juma'a ne mutane 48 ne suka mutu. Wata doka da aka yi wa kwaskwarima da ke kara fadada ma'anar leken asiri a kasar Sin ta fara aiki a ranar Asabar inda ta gabata, inda ta baiwa birnin Beijing karin karfi fiye da kowane lokaci na hukunta abin da ta dauka na barazana ga tsaron ƙasa. Gwamnatin Amurka, manazarta da lauyoyi sun ce bita da kullin da aka yi kan dokar hana leken asiri ta Beijing ba ta da tushe, kuma za ta baiwa hukumomi damar aiwatar da dokar tsaron ƙasa da ba ta da tushe.
To masu raro, da haka ne mu ka ƙarshen shirin namu na yau. Sai aka sance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Za a kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin ko ma shirye-shiryen da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com kalmar shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Zainab Babaji da ta na kawo shirye-shiryen namu na yau da Jumbe Hamza wanda ya haɗa shirin taraba da umarni har ma da injiniyan mu na yanzu. Ni Sarfila Hashim Gumil ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.